Bali na biyu a kasar China bayan yayi suna a kasuwannin India. Film din da Shetty da Prabhas suka fito a matsayin taurari a ciki. Yanzu haka dai film din ya fi kowanne film fiyar da tikiti, wanda ya kasance sai ma mutum ya nemi a ajiye masa kafin ya samu ya siya. Ana sa ran sai ya fi kowanne film fiyar da tikiti a China. Duka harsashen cewa film din yayi fice, amma abun mamaki shine har yanzu Bahubali bai kai matsayin film din Bajrangi Baijan na Salman Khan ba. Draman Kabir Khan, wanda ya nuna a gidajen kallo 8,000 a China a watannin baya da suka wuce, yayin da aka saki film din SS na Rajmuli Magnum a gidajen kallo 7,000. Ali na biyu ya nuna taurarin ƴan wasan film din India, Rana da Gubati, Tamanna Bhatia, Ramya Krishnan, Satrayaj da Nasir a cikin film din. An kuma nuna film din da harshen yaren Hindi, wanda ya samu ribar kuɗi har rufi 511 a lokacin da ake nuna wa masu nazari kafin a fice shi ga al'umma baki ɗaya. Jumale Basti Me, Jumale Basti Me, Jumale Basti Me.